mafata na sharan fage domin fuskantar league na kasashe daban mai taken international champions cup na shekarar 2017 a jiya kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta lallasa takwarata ta real madrid da kwallo 3-2 ita kuwa juventus ta samu nasara akan roma ne da kwallo 5-4 a bugun daga kai tsaye mai tsaron gida bayan da aka tashi a wasan kunnen doki 1-1 a bangaren wasan sada zumunci tsakanin club da club kuwa a jiya lahadi kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta samu nasara akan belarenga ozil da kwallaye 3-0 real batis ko ta tashi kunnen doki da basakta 1-1 porto ta samu nasara akan deportivo da kwallaye 4-5 Lyon ko ta tashi can jaras ne 1-1 tsakaninta da montefiore yayin da boca junior ta doke Club Nation da kullo 3-1 a bukun daga kai tsaye mai tsaron gida bayan suma da suka tashi a wasan kunnen doki 1-1 har ila ya kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen ta sha kashi a hannun Lazio da kullo 3-1 ita kuwa AC Bournemouth bata da dadi ba a hannun Valencia da kullo 1 mai ban kaushi Crew Alexandra ta samu nasara kan Stoke City na kasar Ingila da kwallo 3-1 yayin da West Ham ta lallasa Richmond da kwallo 6-0 Schalke 04 kuwa ta samu nasara ne akan Eibar na kasar Spain da kwallo 1 mai ban haushi ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Villarreal ta samu nasarar doke takwaranta ta Levante ne da kwallo 3-1 yayin da Hannover ta tashi can jaras 1-1 tsakaninta da Udinese a gasar cin kofin Emirates Cup na shekara 2017 wanda ake yin sa duk shekara inda kungiyoyi hudu suke karawa a tsakaninsu a jiya kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig ta samu nasara kan Benfica kwallo 2-0 Sevilla kuwa ta lallasa kungiyar Arsenal da kwallo 2-1 duk da wannan rashin nasara da kungiyar ta Arsenal ta samu akan Sevilla bai hana kungiyar ta Arsenal lashe wannan kofin wa domin a wasannin ta baya ta samu nasara inda a wasan bayan ta lallasa Benfica da kwallo 5-2 har ila yau a yau din za a kara a wasan sada zumunci tsakanin kungiya da kungiya ga wasu kadan daga cikin wasannin da za a buga kungiyar kwallon kafa ta Bolton Albion za su fafata da Leicester City Brighton and Hove za su fafata ne da Degerino yayin da Accrington za su fafata da Galatasaray SK da fafata wasan ne da misalin karfe 5 har zuwa karfe 7 na dare agogon Najeriya Niger kamaru da kasar Chad idan muka leka bangaren sayar da sarauniyar wasan kwallon kafa na duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da takwarata ta Chelsea sun ci mai yarjejeniya akan cinikin dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea mai suna Nemanja Matic dan shekara 28 a duniya akan kudi fam miliyan 40 shi dai dan wannan dan wasan ya zo kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ne a shekara ta 2017 da kungiyar sa ta Benfica a lokacin Jose Mourinho yana mai horar da kungiyar ta Chelsea yanzu haka dai Matic yana shirye-shirye don zuwa duba lafiyansa a kungiyar ta Manchester United kafin ya fara taka leda a kungiyar kakan wasan mana dubban magoya bayan Manchester United a jiya sun daga kyalle a filin wasa mai dauke da hoton dan wasan sanye da rigar Manchester United mai lamba 31 ko 32